하지만 say I guys. Make it up a hooter. Hey, look, come on, a hooter. Make it up a hooter. Hey, look, come on, a hooter.
Then it runs up at a yam of a hootu, 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 hootu. I do as a lava bullet about a guru, 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 guru. Jamal, I took it and made a game.
It's a holiday.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hootu.
Kahuta, 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 kahuta.
It's a happy day.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hootu.
Kahuta, abin ka ayyuka ba hujja ka shuka ka girba ka surfa ka jirka samu har na nuna ba tuba dan wuya ba su ma da luga dan duka ya buya dan duba tukunna a hujja na kuna like wuta na bunka
ga dula ka gusa
a wuta ka duna ka muna da suna gun hulda da juna kaf suna batuna lalura ya ruga yanzu za a huta a taro gayu a ce su sako ba food design u toshe da no respect da sabon tayu I'm from the tropic naturally hot mutumina zufa arziki ne a dunkule ka ci guminka kira hutu zunzurutu mara shirin retire they sense is coming when you will be kinky daya ni ba dan iska bane wa yasa kiki ci taya I was born a superman into baba tir a yanzu in ci kwakwa
dare da rana safe da yamma babu hutu 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 aduwa zalla babu laya babu guru guru
It's a holiday.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hootu.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a
what? Kahuta, 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 kahuta.
Yeah, see this is the flashpoint and that's flat. We understand the whole system in the black box. Beyond the box, say them with the kid I can't acquire. Domin sana amu ya yu ya wane manakati. With all the signs of improvements, do you think one can easily silence this movement? You have to start the war with only dialogue, you lose it. Mind my business, when the money pile up, I'll lose it. I pick a pen, not only to prove I'm sicker than who was iller than the speaker who lost his voice and never to speak again. When you can't talk, you expand thoughts, then you paint words, but there ain't us trying to tame us, that's what fame costs. Kuma dolo bai cin yaki na ina sake yi ina ta kai shi yasa suke ta cewa ka huta agogo sarki aiki
da rana safe da yamma babu hutu 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 aduwa zalla babu laya babu guru 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 jama'a arziki ne mai rage mu
mai rage mu
ina wuce sai ka ji suna ta ce mu
suna ta ce mu
ka huta ka huta Kahuta,
it's a holiday.
Kahuta, 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 kahuta.
I haven't said a hootu.
Kahuta, kahuta.